that the 2023 electioneering will soon commence, it's important that I also reiterate that Nigerian Army under my watch remains loyal to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. On behalf of the officers and soldiers of Nigerian Army,
Babban Hafsan Hafsoshin Mayakan Nigeria kenan Lieutenant General Faruk Yahaya ke bayanin cewar kwanan nan za fara hada-hadar babban zabe na shekara ta 2023. Yana da kyau a jaddada cewar rundunar sojojin Nigeria za ta ci gaba da kasancewa mai biyayya ga kundin tsarin mulkin Nigeria. A madadin Hafsoshi da sojojin Nigeria baki daya, ina jaddada kudirinmu na ci gaba da kare yanci da daukacin Najeriya, sannan za mu ci gaba da aiki tare da sauran rundunonin sojoji da mahukumin tsaro wurin samar da kyakkyawan yanayi na gudanar da shi wannan zabe. General Faruk Yahaya kazalika ya kuma ja kunnan masu rura wutar rikici a sassa daban-daban na kasar nan.
Let me take this opportunity to advise those fueling crisis in various parts of the country to desist.
Yace bari in yi amfani da wannan dama wurin yin gargadi ga masu rura wutar rikici a sassa daban-daban na Najeriya da su yi wa kansu kiyamun leli, domin kuwa rundunar sojin Najeriya cikin ikon da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bata za ta ci gaba da tabbatar da cewar duk 'yan ƙasa masu bin doka suna gudanar da harkokinsu ba tare da tsoro ko fargaba ba. Tuni dai masu ruwa da tsaki irin su Bashir Dan Musa ke ganin wannan mataki na rundunar mayakan Najeriya abu ne da ya dace.
Ya kamata duk mutanen da ke da wasu aƙida na neman tada zaune tsaye a ƙasar nan, to ya kamata shi wa Allah shi wa Annabi su maida makamansu a cikin kube. Yanzu ba lokaci bane za a ja hankalin jama'a na batanci ko kuma kokari a ga cewa an kawo fitina a cikin al'umma. Wannan abu da ya tsaro tai yayi daidai, kuma aikin ta ne akan ta haka, kuma abinda yasa nake goyon bayan ta haka, wato daga baya-bayan nan ta tashi tsotsai, ta himmatu sosai wajen ganin cewa ta mulkushe wa'annan ta'addancin da ake sako-sako da lunguna-lunguna a arewacin ƙasar nan Tumbana, arewa maso yamma. Kuma ina ganin cewa idan suka ci gaba da wannan yunkurin da suke yi, ina ganin za a ƙara samun sauki sosai bangaren tsaro. To daga za a sake samun natsuwa wajen aiwatar da zaben da ake son a yi na shekara mai zuwa 2023. Kuma idan ci gaba da wannan abin take na yanzu, za a sauki. Kuma aka samu sauki, za a yi yin zabe cikin lumana a wuraren da ake ganin cewa zaben yana iya gagara a yanzu.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin rawa da sojojin za su taka wurin taimakawa hukumar faran hula domin gudanar da babban zaben a daidai lokacin da sassa daban-daban na Najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.